This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an gune lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar, 8 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Zahara, a yau Asabar, Isra'ila ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a zirin Gaza a daidai lokacin da wani ministan yaƙi na ƙasar yake neman aiwatar da barazanarsa na yin murabus daga gwamnati. A yau Asabar, rundunar tsaron sararin samaniyar Ukraine ta ce ta kakkaɓo jiragen yaƙin saman Rasha marasa matuƙa guda 9 a cikin 13 da aka harba su a yankuna 4 na ƙasar. Kana shugaban Faransa Emmanuel Macron yana shirin amsan baƙwancin shugaban Amurka Joe Biden a bikin cika shekaru 80 na harin da rundunar ƙawance ta kai a arewacin Faransa a yaƙin duniya na biyu.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotanninmu, a jamhuriyar Nijar an yi bikin ƙaddamar da ayyukan kwashe sojojin Amurka a hukumance a yammacin jiya Juma'a a filin jiragen sojin sama da ke birnin Yamai.
The Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of the Republic of Niger announced today, 7 June 2024, the official beginning of the withdrawal of U.S. military personnel and equipment from Niger.
Haka kuma idan muka koma Najeriya, wasu 'yan kasar sun yi kira ga gwamnati da ta dawo daga rakiyar manufofin da ta bullo da sunan bunƙasa tattalin arziki a cikin shekara guda da ta yi, saboda yadda kasar ke fama da matsalar tattalin arziki mafi muni a cikin shekaru da dama. Muna tafe da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafe da shirin A Dawo Lafiya tare da Baba Yakubu Makiri. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko. A yau Asabar, Isra'ila ta matsa kaimi wajen kai hare-hare a zirin Gaza a daidai lokacin da wani ministan yaƙin ƙasar yake neman aiwatar da barazanarsa na yin murabus daga gwamnatin da ke fuskantar matsin lamba a kan yadda take gudanar da ayyukan sojinta. An kai hare-hare a sassa daban-daban na zirin Gaza, kuma bisa ga dukkan alamu an mayar da hankali ne a tsakiyar yankin Falasɗinu, kamar yadda shaidu da 'yan jaridar AFP suka rawaito. An ci gaba da kai munanan hare-hare duk da bin diddigi da Isra'ilan ke yi, bayan da jiragen yakinta suka kai wani hari a ranar Alhamis a kan wata makarantar da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda wani asibitin Gaza ya ce an kashe mutane 37. Rundunar sojin Isra'ila ta amince da kai harin a sansanin 'yan gudun hijira na Nusrat, inda ta ce ta kai hari kan sansanin kungiyar gwagwarmayar Islama ta Falasɗinu ta Hamas tare da kashe 'yan ta'adda 17. Hamas da ke mulkin Gaza tun shekarar 2007 ta zargi sojojin da bayar da bayanan ƙarya. Kungiyar ta ce mutane uku da Isra'ila ta lissafa a cikin matattu na nan raye. Hukumar UNRWA ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinu da take gudanar da makarantar ta yi Allah wadai da farmakin na Isra'ila a kan wani wuri da ta ce yana ɗauke da 'yan gudun hijira 6,000. A yau Asabar, rundunar tsaron sararin samaniyar Ukraine ta sanar da cewa ta kakkaɓo jiragen saman yaƙin Rasha marasa matuƙa guda 9 a cikin 13 da aka harba su a yankuna 4 na ƙasar. Sanarwar ta ƙara da cewa an harbi jiragen yaƙin shaidar da Iran ta ƙira a yankin tsakiyar Poltava da kudu maso gabashin Saprosia da Dnipropetrovsk da kuma yankin Kharkiv da ke arewa maso gabas. An harba makami mai linzami guda ɗaya samfurin X-59 na Rasha da aka harba daga yankin Kursk na Rasha. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk, Sherhi Lysak, ya ce hari da jirgi mara matuƙin ya kai a cikin dare ya lalata gine-ginen kasuwanci da na zaman jama'a da kuma layin wutar lantarki. Kawo yanzu dai ba a bayyana irin ɓarnar da aka yi a wasu yankunan ba. a halin da ake ce kuma dakarun tsaron saman Rasha sun lalata jirgin Ukraine guda uku a yau Asabar a garin Mozdok na jamhuriyar Osaita Alania na Rasha, inji shugaban yankin Sergei Menalo. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da dimdimin sa a bakin cika shekaru 80 na harin da rundunar kawance ta kai a arewacin Faransa a yakin duniya na biyu wanda ake kira D-Day, shugaban Faransa Emmanuel Macron zai karbi bakoncin shugaban Amurka Joe Biden a yau Asabar don ziyarar aiki mai cike da nuna isa da fareti da tattaunawa kan kasuwanci da batun Isra'ila da Ukraine. Shugabannin biyu masu alaka kud da kud, duk da tankiyar da ta shiga tsakaninsu a baya game da harkar jirgin ruwan yakin Australia, za su haɗu a wani bikin marhaba da junansu tare da matansu a shahararren zauren taro na Arc de Triomphe da kuma fareti kafin shiga tattaunawa a kan manufofinsu daga bisani su shiga liyafar cin abinci. Biden ya karɓi baƙoncin Macron a fadar White House a shekarar 2022. Faransa da daddiyar ƙawarmu ce, kuma ɗaya daga cikin manyan abokanmu, kuma wannan zai zama lokaci mai muhimmanci don tabbatar da wannan ƙawance da kuma sa ido ga makoma da duba abin da ya kamata mu cimma tare. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro a Amurka Jake Sullivan yana shaidawa manema labarai tun farkon wannan mako.
Kuma dalla an jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu fara da jamhuriyar Niger, inda aka yi bikin kaddamar da ayyukan kwashe sojojin Amurka a hukumance a yammacin jiya Juma'a a filin jirgin sojin sama da ke birnin Yamai. Tsarin jadawalin da tawagar jami'an Pentagon ta cimma matsaya a kansa tare da jami'an ma'aikatar tsaron Niger a ranar 19 ga watan Mayun da ya gabata, inda suka kayyade cewa za a ci gaba da ayyukan kwashe dakarun na Amurka har zuwa 15 ga watan Satumbar shekarar 2024. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
The Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of the Republic of Niger announced today, 7 June 2024, the official beginning of the withdrawal of U.S. military personnel and equipment from Niger.
Da wannan jawabi na jami'in ma'aikatar Pentagon General Kenneth Hickman a yayin kwarekwaren bikin da aka shirya a filin jirgin sojan saman Base Saint-Ain da aka fi sani da sunan Escadrille da ke matsayin sansanin da kasashe a mannan Niger suka girke wani bangare na kayan ayyukan dakarunsu ne, aka kaddamar da ayyukan ficewar sojan Amurka daga Niger bayan da a ranar 16 ga watan Maris ɗin 2024 hukumomin mulkin sojan ƙasar suka ba da sanarwar yanke hulɗar soja da Amurka sakamakon abin da suka kira rashin halaccin yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka rattaba hannu kanta a shekarar 2012 da nufin ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. A ranar 19 ga watan Mayun 2024 ne Amurka da Niger suka amince wa tsarin jadawalin kwashe dakaru 1000 da 'yanka da Amurkar ta girke a wannan ƙasa, kuma komai na gudana kamar yadda aka tsayar. Colonel Major Maman Sani Kyau shine babban komandan rundunar sojan ƙasa.
Plus de 269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériel ont déjà quitté le Niger.
Yace daga 19 ga watan Mayu dakaru 269 aka kwashe daga cikin 946 da ton-ton na kayan aikin da ake shirin ficewa da su daga Niger. Saboda haka a wannan karan jirgin sojan Amurka samfarin C-17 Global Master 3 zai daga da wani rukuni na waɗannan dakaru. Domin gudanar da waɗannan ayyuka cikin sauƙi da fahimta, an kafa wani kwamitin haɗin gwiwa wanne ya kullo da tsarin da za a tafiyar da lamuran da suka shafi sha'anin bada izinin safka da tashin jirage da ratsa sararin samaniya da yadda ya kamata ayarin motocin sojojin Amurka su tashi daga Walam da Difa zuwa Yamai da Agadez.
Un renfort en personnel logisticien américain est prévu pour appuyer l'équipe logistique.
Dangance da abubuwan da aka tsayar a yarjejeniyar 19 ga watan Mayu 2024, bangarorin sun yi na'am da bukatar dauki daga wasu kwararrun sojojin Amurka da za su yi aikin tattara kayayyaki a sansanin sojan sama na 101 dake Yamai da sansani na 201 dake yankin Agades. Kafin ranar 15 ga watan Satumban da ke tafane, ya kamata sojojin Amurka su kammala ficewa kwata-kwata daga Niger kamar yadda hukumomi suka nuna bukata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa a Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Masu zaɓe a Slovakia da Italiya da sauran ƙasashen tarayyar Turai suna kada ƙuri'a a yau Asabar, rana ta uku na zaɓen 'yan majalisar dokokin Turai, inda jam'iyyu masu ra'ayin demokuraɗiyya da masu ra'ayin riƙau suke neman samun galaba a cikin mambobi 27 na ƙungiyar. A ƙasar Slovakia, batun yunkurin kashe Prime Minister ƙasar Robert Fico mai ra'ayin riƙau a ranar 15 ga watan Mayu shine ya mamaye zaɓen da ake yi, lamarin da ya jefa al'ummar ƙasar mai yawan mutane 5,400,000 ta da hankali a duk faɗin Turai. Masu sharhi sun ce harin na iya ƙarawa babban abokin ƙawance ga gwamnatin haɗaka ta jam'iyyar Smart Direction mai bin tafarkin demokuraɗiyya damar lashe zaɓen. Fico, wanda ya haƙa ragan mulki a kakar da ta gabata bayan da ya yi yaƙin neman zaɓe a kan wani dandalin goyon bayan Rasha da ƙin Amurka, yana murmurewa daga raunuka da dama bayan harbin da aka yi masa a cikinsa yayin da yake gaisawa da magoya bayansa a garin Handlova. Ya murmure ne a lokacin da zai yi jawabi ga al'umman ƙasar a wani faifan bidiyo da aka naɗa, wanda shi ne bayaninsa na farko a bainar jama'a tun bayan harin. Yan sa'o'i kalilan kafin a fara lokacin kawaici na zaben ranar Laraba. Ko da yake Fico bai yi magana kai tsaye game da zaben ba, ya caccaki tarayyar Turai, yana mai nuni da cewa an kai masa hari ne saboda ra'ayinsa da ya bambanta da na Turan. A ƙarshe, a ranar Juma'a, wata kotun ƙasar Zambia ta yanke wa 'yan ƙasar China 22 hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo bisa laifukan kutsen yanar gizo da kuma damfara da yaudara ta yanar gizo da ke auna 'yan ƙasar Zambia da wasu mutane daga Singapore da Peru da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ita dai kotun majistira ta Lusaka, babban birnin ƙasar, ta yanke wa mutane hukuncin zaman gidan kaso daga shekara 7 zuwa 11. Kotun ta kuma ci su tara tsakanin $1,500 zuwa $3,000 bayan da suka amince da aikata laifuka masu alaka da yaudara ta kwamfuta da kuma aiki da yanar gizo ba bisa ka'ida ba a ranar Laraba. An yankewa wani ɗan ƙasar Kamaru irin wannan hukunci bisa aikata wannan laifi. Waɗannan mutanen suna cikin mutane 77 da galibinsu 'yan ƙasar Zambia ne, wanda aka kama su a cikin watan Afrilu akan abin da aka kwatanta da gahurtattun 'yan damfarar yanar gizo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya dai tana fama da matsalar tattalin arziki mafi muni a cikin shekaru da dama, abin da ya haifar da kunci, wahala da damuwa tsakanin 'yan kasar. Wasu 'yan Najeriya dai suna yin kira ga gwamnati da ta dawo da rakiyar manufofin da ta bullo da su na bunƙasa tattalin arziki a cikin shekara guda da ta yi. Sai dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi biris da su, inda ya dage cewa manufofin za su kai Najeriya ga gaci. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kamar haka ne lamarin ya soma a ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023, sa'ad da aka rantsar da Bola Tinubu a matsayin shugaban ƙasa na 16 a ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar Afrika. A ƙarƙashin yaƙin neman zaɓensa mai taken kyautata fata, shugaban da ake yi wa lakabi da jigon siyasar Lagos ya yi alƙawarin bunƙasa tattalin arziki, tsaro, samar da ayyukan yi da wadatar abinci da kuma shugabanci da zai tafi tare da kowa. To amma bayan shekara ɗaya, 'yan Najeriya da dama da suka zaɓe shi kamar ɗan kasuwa Jole Ginikanwa suna cewa sam tsarin sa bai yi ba.
Muna cikin ukuba kamata yayi Tinubu yayi wani abu akai. Akalla dai shi mutum ne dan Adam. Shi ne ke shugabancin kasar nan. Bai zo don wargaza kasar nan ba sai dai don kula da mu. Muna shan wahala, yara sai kuka suke yi. Manya ma suna ta kuka.
Shugaba Tinubu ya fito da tsare-tsare masu cike da cece kuce. Cike har da soke biyan tallafin man fetur da aka dade ana yi. Tare da karya darajar naira akan kudaden sauran kasashen duniya jim kadan bayan kama aiki. Farashin kayan abinci da sufuri yayi tashin goron zabi. Lamarin da ya haifar da mummunan tsadar farashin kayayyaki na kashi 34 cikin 100 a shekara. Tinubu ya baiwa 'yan Najeriya tabbacin magance matsalar ta tashin farashin kayayyaki da kuma magance matsalolin tattalin arziki. A wannan makon shugaban kasar ya bada sanarwar jigilar mutane kyauta na tsawon watanni 6 a lokacin da ya kaddamar da bude sabon layin zirga-zirgan jirgin kasa na cikin birnin Abuja yayin bikin cikar sa shekara 1 akan mulki. Shugaban ya kuma sanar da kaddamar da ayyuka da dama na samar da ci gaba. To amma masu lura da al'amura na cewa gwamnatin ba ta da kirki kuma kawai tana biyan bukatun kasashen waje ne.
It was extremely and fundamentally flawed to stay at the swearing.
San bai dace ba ka tsaya a lokacin bikin rantsarwa ka bayyana cewa an dakatar da biyan tallafin man fetur a daidai lokacin da ko ministoci babu ba masu bada shawara. Kafin bayyana wannan matakin kamata yayi a samu wasu mutane a wani committee da za su yi nazari tare da dubar yuwar haka.
Yanayin tsaron Najeriya ma na ƙara tabarbarewa a ƙarƙashin gwamnatin Tinubu. A cewar kamfanin samar da tsaro na Beacon, adadin hare-haren 'yan ta'adda ya karu zuwa kusan 8,000 a shekarar da ta shige idan aka kwatanta da 5,500 da aka samu a shekarar da ta gabace ta. Onyekpere ya ce rashin amana da gaskiya su ne dalilan da suka sa matsalar tsaro ta ƙicinyewa.
Politics is still being trumping.
Siyasa na ci gaba da haifar da tunnaki ga sha'anin shugabanci musamman a bangaren tsaro. Yan bindigar nawa ka taba ganin an kama an gurfanar da su a gaban kotu aka kuma hukunta su don jama'a su gani.
Kungiyoyin kwadago a Najeriya na yin barazanar shiga yajin aiki idan har shugaban kasar bai janye waɗannan matakan da ya dauka kan tallafin mai da canjin kuɗi ba ya zuwa ƙarshen watan Mayu. Da dama anan sun ce za su ci gaba da tunawa shugaban kasar alƙawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe domin tabbatar da tsaron ƙasa da ci gaba.
To madalla kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yan kasuwa a Najeriya sun ce lalacewar hanyoyi shine ke janyo galibin hatsarin ababen hawa a kasar, inda suka buƙaci hukumomi su mai da hankali akan gyaran hanya, sai kuma jan hankali da suka yi wa direbobi da su yi tuki a hankali akan waɗannan hanyoyin da suka lalace. Sai dai wasu kuma suna ɗora laifin yawan hatsarin akan direbobi da rashin aiki da kyau. Hakan ya bayyana ne a wata hira da wakilin muryar Amurka a kudu maso yammacin Najeriya, Hassan Umar Tambuwal, ya yi da wasu shugabannin 'yan kasuwa a yankin, wanda mutum na farko ya bayyana sunansa kana ya ci gaba da bayani akan wani mummunan hatsari da ya sanadin ƙonewar kimanin mutane 18 kurmus har lahira. Ga dai tattaunawarsu.
Sunana Alhaji Usman Idris Yako, Chairman Alhaji Usman Idris Yako a Kinyele International Market. To alhamdulillah gaskiya an yi wannan mummunan hadarin mota na ainihin matafiyanmu 'yan kasuwa da suka zo suka sai da kaya a wannan kasuwa ta mai albarka sun tafi za su koma gida suka game da wannan jarrabawa na iftila'i na hadarin mota. Wannan hadarin mota ya jefa mu dukkaninmu 'yan kasuwa da ainihin 'yan uwanmu 'yan kasuwa na arewacin Najeriya, ya jefa mu cikin wani hali na juyayi kuma wannan abu muna ganin cewar gaskiya a matsayin mu na musulmi mun yadda da kaddarori amma duka sakamakon wannan abu lalacewa hanyoyin mu ya haifar da waɗannan haɗurruka da ake fama da su a wannan ƙasa ta mu saboda haka muna kira ga ainihin gwamnatin tarayya da na jihohi akan su himmatu wajen gyaran hanyoyin da ke wannan ƙasa ta mu don a rage waɗannan haɗurra da suke damu
wannan mota a wannan kasuwa ta Elodi
a wannan kasuwa ta mu ta International Market Akinyele Oyo State ta Elodi
menene musabbabin wannan hadarin
abinda muke kaddara musabbabin hadarin nan ai yanayin hanyar da muke bi ne rayin kyawu hanya ne amma duk da haka su ma bangaren direbobi ba za mu kyale su ba za mu kira gare su su rinka bin waɗannan hanyoyi namu a hankali
kimanin mutane nawa na kone a cikin wannan mota
to akalla ba a kasar ba kimanin mutane 18 ne suka kone
urmus akwai wanda ya fita a cikin wannan hadari
ai ba wannan ya fita da su da dukiyoyinsu duka haka su aka kalawanci
da kuka ji cewa mutane 11 abu haka sun kone kurmus a hadarin wannan mota ta Elodi a wannan kasuwa me ku shugabanni kuka yi nan take
a nan take ainihin shugabanni wanda suka yafi harkoki na motocin nan da mu yan kasuwa mun tare mun zauna kuma duk da haka mun dunguma mun kai ainihin gwamnati report din abin da ya faru
ko akwai wani abu da gwamnati ta yi
a har yanzu ba wani abu da zamu ce gwamnati ta yi mana sakamakon wannan hadari da ya faru a wannan yanayi
motoci manya da kanana suna lodi a wannan kasuwa ta gwari ta Akinyele waɗanne irin ka'idodi kuka shimfiɗa kafin ku bar dare bai shigo wannan kasuwa ta ku yayi lodi
na farko ai bayan ba wai motoci ba hatta waɗanne za a loda din nan akwai ka'idoji da yawa waɗanne ba kowane direba bane muka bari zai shigo nan ya loda mutane sai wannan muka sani sai kuma wannan aka san cewar ga daga inda yake kuma gahi in wani abu ya faru za a gane ina za a nemi yan uwansa haka su ma fasinjojin nan ba ma bari kowanne kawai mutum da ka yazo ya fada mota ya shiga ba tare da mun tantance ba mun gane daga ina yazo kuma ina zashi
idan direba bai bi ka'idodin da kun kashin fada a wannan kasuwa ba ko akwai wani hukunci da ake masa
a akwai hukunci da yawa na farko hukunci na farko ba za mu bari ilo da mutanen mu ba biyu kuma za mu yi rafar wajen hukuma mu sanar da cewar ka a bari to ije wani gumma ilo da lalle ne sai ya bi ka'ida ta wacce za ta kawo zaman lafiya da ci gaba a wannan kasa ta mu
kun taba samun hasarar rayuka da yawa kamar wannan hadarin mota na wannan lokaci
gaskiya an samu amma da dadewa saboda in ban manta ba shekaru da yawa da suka wuce an taba samun hadari wanda yan kasuwa yan uwanmu da suka taso daga Lagos za su tafi arewacin Najeriya wannan ainihin mota ce Luxurious wacce akalla wannan fasinjojin da suka mutu a wannan mota sun haura kusan 60 zuwa 70 wanda ita ma konewa ta yi kamar inda wannan ta kone da mutane
to a karshe menene sakonka ko shawara ga direbobi fasinjoji ko masu motoci
to sakona da shawara da ainihin direbobi da fasinja su suke cikin mota suna tare da direba da dama wasu lokutan su kansu fasinja abinda ya kamata su yi ba sa yi lokacin da aka ga direba ina tafiya wacce ta wuce kaida wannan sauri bai da wani amfani ina shawara ga ainihin direba lokacin da suka hawo mota suka ga direba ina tafiyar da bata kamata ba su ja mai kunni su kuma direbobi su daina sauraron cewar wani fasinja ina gaya musu cewar tafiyar su ko ta yi latta ko ta yi abin nan a Hausawa sun ce zuwa da wuri yafi zuwa da wuri kuma lafiya yafi zama dan sarki
ni Salisu Dankwali mukami na chairman na bus na sabuwar kasuwa nan a Kenyali inda aka lodi
to chairman a kwanan baya an samu wani hadari da mutane da yawa da suka kai 18 suka mutu a cikin motar da ta yi lodi a wannan kasuwa takamaimai me ya kawo wannan hadarin
a wanda ya kawo wannan hadari gaskiya direba na shi a donan lehi
me yasa kace direban ka ne
direba na shi a donan lehi don abin da nisa ne cima direba ne don motar daga lodi ne inda nake mota ta ta dole ko in wani abu ya samu a sai an zaka ambidi ne sai an kira ni ba nan ba in sakkwato mota ta yi azan gungumin azan irin wannan sai kawata ta kai can duk abin da ya samu direba na ya same duk abin da direba na ya yi kuka ni ma sai na kuka gare shi saboda duk abin da ya shahe shasha da lokacin da ya tayi wanwai ya bi da ya bi wanwai ba rayuwar tare hanya ba babu busilo wani zashi bin wanwai shi yasa ni ce wannan Allah ya aiko wannan direba na aiko da wannan
wace irin mota direban kai ke tuka
boss
wasu bayanai sun nuna cewa karo ne me ya gaskai abin
gaskiya ne karo ne karon da an kai wanwaye biyu shi mai shinkafa ya dauko shinkafa shi kuma ya dauki hacin da ya tayi su cikin mota ta mutum guda ɗaya ita dan 18 ne bayanai ya yi ta ga hanya dauki guda ya zan 19 to cikin 19 din nan mutum guda ita wanda shi Allah bai kaddare shi kwazani ba Allah bai doro mai wahala ba cikin wannan mota abu wanda ga tashi nan bai hada min lambar waya dan uwa ne ko bai hada min sunan dan uwa ne a rubuta bai hada min inda ya fito ba kuma sai Allah haɗa mu da wasu kangarari ga wannan lokaci don kangarari ne an ka rubuta sunan wasu ba da lambobin wa ƴan uwansu ki ba da wa ƴan uwansu amma sun haɗe inda sun kai to ni tashi sai Allah ta waye ni bi doki machine ina yawo wuri da su barike ina su inani ojo zango sabo nugareji omi akwata odita akwai anya tana canja body a gawaye babu inda ban zo ba
duk waɗannan unguwanni a sanin ibadan
duk abunan ne ibadan amma saura canja body ne august duk watan da nake hitowa da can daga ina kai to daga wuri kaza ne hito sai a rubuta yabo da kai daga kake yabo yace shiya kada kaka zama ko ina ko umun shi ko ku ina za mu rubuta mu aji su ba da lambar wayan ƴan uwa ba su ba da lambar ƴan uwa ba don kaga ina akwai lambar wayan ƴan uwa wani ga yawon ba zan yi shi don akalla yawon da ni na injina in yi na bisa machine in zo ne bisa machine kai akwai sai da nake bi au sun haka mani sai na haɗa musu niki musu to hankali ne ba hankali a gare ni ba na loda mota ta ƙoni ina matsayin chairman nan a Kinyali sabuwar kasuwa wurin ƴan ata na loda mota ta ɗauki mutum 19 cikin mutum 19 ɗin babu wanda Allah ka kaddara sun kone gaba ɗaya mota da ta yi karo da ita su ma babu wanda ya ta kode ita ko mota ta rai shinkafa ce sun ka ƙara min da kuɗi naira 500 suka ce in ƙara mai imuci sun ka shike ni huci
wannan mota da ta yi lodi nan ta samu wannan mummunan hadari daga nan a Kinyali Ibadan ina ta nufa
Sokoto ta yi Sokoto gari
kafin ko yawan mota loading passengers kuna bincikar cewa wannan direban daidai yake ko watakila samun wani dan abu kamar tabe hankali ko shashai
To daga wannan tambaya mai muhimmanci ne za mu tashi a shirinmu na gaba. Yanzu a madadin wakilinmu a jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal da bakinsa da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko sako ne daga Aminu Kano Maida Garko. Yace salam VOA Hausa muna kira ga maniyyata aikin hajjin bana na Najeriya da su duba halin da kasar ke ciki wajen sanya kasar a cikin addu'o'in su. Shi ko wannan sakon cewa yi a gaskiya ya kamata a fitar da mu daga cikin duhu game da batun tallafin man fetur domin an ce gwamnatin Najeriya har yanzu tana biyan tallafin ita kuma ta ƙaryata to waya abin yake ne arzikin kasar mu dai namu ne dan haka bai kamata a ce ana yi mana wasa da hankali akai ba sako daga Shehu Adamu Rajau Wannan kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Sunusu Madatti da Magaram da Isuhu Makeri Badatti da Ilyas Yakubu Digawa tare da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama suka ce sabon matakin da gwamnatin mulkin soja ta kasar mu ta Jamhuriyar Nijar ta bullo da shi na daukan ƴan uwan matasa kimanin 10,000 aikin soja wallahi yayi daidai domin ko baya ga matsalar tsaro a kasar tamu wannan matakin zai sa a sama wa ƴan uwan matasa aikin yi fatan mu dai shine hukumomin su sama wa waɗannan sabbin sojojin namu horo na musamman gami da kayan aiki na zamani wanda zai ba su damar kare kansu tare da kuma murƙushe farmakin makiya Sakonmu kuma na ƙarshe daga Sama'ila Agnes Malam Fituri mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar yace Majalisar Dattawan Najeriya amincewa da kudirin ƙarin albashi ga alƙalai na kimanin kaso 300 cikin 100 wannan san bai dace ba ganin cewa a wannan lokaci ne ake sa-insa tsakanin ƙungiyoyin ƴan kwadago da gwamnati kamata yayi gwamnatin ƙasar mu Najeriya a ce ta ringa sara tana duban bakin gatari Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaice a yau Asabar Isra'ila ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a zirin Gaza a daidai lokacin da wani ministan yakin ƙasar ke neman aiwatar da barazanarsa na yin murabus daga gwamnatin da ke fuskantar matsin lamba kan yadda take gudanar da ayyukan sojinta. An kai hare-hare a sassa daban-daban na zirin Gaza kuma bisa ga dukkan alamu an mayar da hankali ne a tsakiyar yankin Falasɗinun kamar yadda shaidu da 'yan jaridar AFP suka rawaito. A yau Asabar rundunar tsaron sararin samaniyar Ukraine ta sanar da cewa ta kakkaɓo jiragen saman yakin Rasha marasa matuƙa guda 9 a cikin 13 da aka harba su a yankuna 4 na ƙasar. Sanarwar ta ƙara da cewa an harbi jiragen yakin shaidar da Iran ta kera a yankin tsakiyar Poltava
da kudu maso gabashin Saprosia da Dnipropetrovsk da kuma yankin Kharkiv da ke arewa maso gabas.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato tare da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT ya Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makiri da ya tiya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa, wato Fiona wa Mainan Dudu. Da injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima.